Kakunde.
To. A'udhu billahi samil alim min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala man ursila rahmatillahi alamin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara godiya yabo da jinjina ga Ubangiji madaukin sarki wanda cikin ikon sa ne muka samu zama a wannan guri. Sannan kuma yau muna alhamis 28 ga watan uku wanda ke daidai da shekara ta 1443 wanda ke daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2020. Za mu ci gaba da karatun wannan littafi na Iziya a inda za mu tashi a darasi na 7 in Allah ya yarda. Allahumma alimna as-sawaba jannibna al-akhta. Sai dai kuma sai kun tuna mun babin da za mu tashi ne. Na'am. To. Nawaqidul wudu. Shi can bayani mali. To, nawaqidul wudu ababen da suke warware alula. Kalmar nawaqid jam'i ne na naqid, warwarewa. Kun gane ko? Warwarewa wannan zai iya daukan ma'anona guda biyu. Ko dai zanto hissi ko zai zanto ma'anawi. Da a ce zaka sami spring, kun gane da spring ko? Ai kun gane ana kanani da shi ne ko? Sai ka warware shi ka bude shi. To ya zama naqdu, warwarewa. Kun gane? Mai kitso da za ta bi tana warware gashinta shi ma naqdu ne. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin an kasa tattakhidhuna amanakum dakhalan bainakum ko shafi na 27. Sannan kuma warware alƙawari shi ma naqdu ne. Alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard. Kenan kun ga wanda ya dauki igiya da kulli yana warware shi, ai kana ganin aikin shi ko? Wacce take da ga take da kitso ta rinka warware gashin nan kitsan, kaga naqdu ne ko? To duka waɗannan suna cikin ma'ayi, shine ma'anan naqdu hissan, karraga shi kana gani ana warware abu. Sannan kuma ma'anawiyan shine kaman warware alƙawari, kaga warware alƙawari ai ba ganin shi, ba ganin shi ko? Masha Allah. To kalmar naqdu takan zo da ma'anona ma'anan warwarewa, ko dai hissan ko kuma ma'an. Hissan shine a gan shi gashi warware kana warwarewa, ma'anan kuma shine ta wajen bangaren ma'ana, kaman warware alƙawari, kaman a makamancin haka. Duk dai wani abin da ke ya danganci warware abu ta alƙawari, to ya zama naqdu. Ta wajen ma'ana kuma a gan shi gashi karar kana warware shi, kaman kulli, kaman kitso da sauransu. Allah ka samu dace. Nawaqidul wudu arba'atun, mallam yace ababen da suke warware alula guda hudu ne. Ku lura da kyau, waɗannan ababen da ke warware alula suna da alaka da abubuwa guda biyu ne. Ko dai yanzu suna da alaka da zatin sallah, ko kuma ya zanto suna da alaka da abin da ke bai shafi zatin sallah ba. To duk abin da yake warware alola in dai ya shafi zatin sallah, to alola ta warware. Kamar magana magana, kamar kirkice dariya, kirkicewa da dariya ya shafi zatin sallah, to saboda haka wannan ya warware mene? Ya warware sallah. Afwan, alola muke ko? Ehem. Abin da yake ya kunshi ya shafi zati, kamar misali yin tusa, kamar misalin yin bauli, kamar misalin yin bayan gida, kamar misalin maziyi, wadiyi, waɗannan duka suna da mene? Alaka da zatin alola ne. Domin ai bab alola ba ta kasancewa alola sai da mene? Sai da tsarki. Sai da tsarki. Ina fatan bancin nan ko? Abin da yake kuma bai da alaka da alola, zatin alola, to bai warware alola. ka misali mutum na lula sai kirkice da dariya ya lulunsa tana nan bai da zubi da alaka da zatin alula ka mutumin dake da alula sai ya ji kaikayi sai ya kansosa ya ji dadi yana da alaka da zatin alula bai da alaka da zatin alula so murke wannan formula din dukkan abin da aka ce yana warware sallah ko yana warware alula ko kuma tsarki in ka lura zaka ga yana da akwai wanda yake da za yake da alaka da zatin wannan ibada din to shike warware ta kaman alula sai warware ta kaman sallah sai warware ta amma abin da yake da alaka da wani al'amari amrun kharijiyun to wannan bai warware alula ko sallah kun gani kaman mutumin dake da alula ne ko kuma mutumin dake sallah shikenan sai ya hamma ya sallansa tana nan tunda bai da alaka da zatin sallah amma mutumin dake cikin sallah sai ya zagi ko ya magana kaga wannan menene yana da alaka da zatin sallah din mutumin dake da alula shikenan sai ya je ci albasa yana da alaka da zatin alula ko tafarnuwa kaga alulun sana nan mun bance wannan ko ko kuma ya dambe mutumin dake da alula sai ya dambe wannan alulan sa tana nan matakan wani abu bai tattare daga gare shi ba duburansa ko kuma gabansa ko bayansa ba amma wanda ke sallah kuma sai ya dauke sai ya shiga dambe kaga da alaka da zatin sallah shikenan ya warware to wannan ya zama mana formula duk abin da yake warware alula inda yana da alaka da zati to ya warware alula haka kuma duk abin da yake da alaka da sallah inda yana da alaka daga cikin nawaqidin nan inda yana da alaka da sallah to ya warware in ko bai da alaka da zatin ibadodin bai warware su ba Allahu a'lam al-awwalu ar-riddatu juyawa gabarin musulunci idan mutum ya ridda ya bar musulunci alulansa ta warware wahiya kufrul muslim mai ma'anar da shine kafircewa musulmi afani nabi ash-shakku yin shakka fi wujudi taharati wajen samantuwan tsarki aw fil hadathi ko kuma yin hadasi yaya kana da alula ne fa sai ka shakka anya tsarki na nan kuwa ko kuma fil hadathi anya dazuban ne bayan gida ko kuma a'a dazuna yi rihi afis sabiki minkuma ko kuma ga wanda ya riganye su menene wanda ya riganye su kenan na'am afis sabiki minkuma wanda ya fara gabata ba ko kuma na yi hadisi ko kuma mene shakka to bisa ga dace mafi karfi dai anan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzo sallallahu alaihi wasallam mutum ne yake samun wani ƙara a cikin cikinsa ko kuma ake zawwala masa wani abu kaman ya aikata wani abu a cikin sallar nabi da alaka da sallah shin zai bar sallar ne ko ko a'a zai ci gaba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai ya ci gaba da sallar nan har sai ya ji mene sai ya ji sauti ko wari saboda haka al-yaqinu la yazulu bishakki da wannan hadisi sa'an nan kuma wancan nan ka'ida mujarradu shakk bai sa alulanka tawarori gaskiya zance shi wannan shine mafi karfin zance kun gane ash-shakku fi wujudi at-tahara mujarradu shakka akan tsarki nana nan kuku ba shi ba tsarki na ma'ana alula na tana nan kuku babu wannan bai warware alula aw fil hadathi ko kuma shakka dazuna bayan gida a'a ban bayan gida ba shi ma bai warware alula gaskiya sai ka samu yaqini al yaqinu la yazulu bi shakk aw fi sabiqi minkum ko kuma ga abin da ya riganye shi shakka kan tahara din samantuwan alulan ko kuma hadisi malam yastankihu al shakku malam yastankihu shakku matakan shakka bai auri mutum ba kenan idan shakka ya auri mutum to wannan babu komai an masa afuwa ina da wani aboki kun ga idan yazo ya kabbara sallah Allahu akbar ana cikin sallah malam sai kaje sake Allahu akbar sai kaje Allahu akbar shi kuma haka yake haka Allah ya yi shi sai ta shakka wai nayi kabbara harama ko ban yi ba ko kuma wani lokaci idan ya dibo ruwa ya fara alola ya fara wanke hannaye ya shiga kuskuren baki kila ko wanke fuska ina tabbatar maka malam baka ba za ka ankara ba sai dai ka tashi ka gan shi ko ya tashi ya shiga bayi ya fito ya zo da zai fara alolan sai gan shi ya tashi ya sake shiga bayi haka shi ya ce ai ya ji ne kamar ya yi fitsari ko ya ji fitsari ya fito masa gubin shi wannan ko to irin wannan wanda shakka ya aure shi ko shakka ta aure shi wannan mafuun saboda mafuun anhu an shari'a ta yafe masa ya ji bawulin bai ji bawulin ba alama kawai kar ya damu ya ci gaba da sallarsa kawai alansa tana nan sai dai inda ya samu tabbaci ne ya ga gashi har fitsari ya zubo to wannan shine sai je ya abin nan shi ma akwai lokacin da abinda za a fi so kawai gare shi ne sai ya daure gabansa kawai ci gaba da sallarsa shine wanda zai kawo shi da shikkanin da sauransu Allah ya samu dace wanda malamin muke bayani yana da wani aboki suna da wani aboki ana fa cikin sallar malam sai dai ya zauna ya lankwashe kafa kawai ta kalli abin shi kalli wata rana ma ya fita shirin takarman sai sa ya tafi gida abin shi ya manta yana sallah gabaki da malam fa cikin garin nan fa an taba samun fa wanda ya tafi da iyalinsa ne trade fair Kaduna trade fair tafi da su fa a motar shi har sun fito daga kasuwa suka zo suka shiga mota sai ya ce ku jira ni nayi mantuwa ya shiga cikin trade fair ya je ya su abin da zai siyo da ya tashi bana sai ya hawo motar haya kawai dawo gida ya zo shiga gida ne sai ga gida a kulle sai ya ɗauki waya ya buga mu iyalan sai ce ina ne ku tafi kuka ba kuka kulle gidan matar ta ce lafiya ta ce a to ga na kofar gida zan shiga kofar gida kulle sai ta ce mishi a ai ga mu nan ka ban mu a turji baya sannan ne bai Allah ta natar da shi ya shiga mota ya koma to in aka faɗa maka irin waɗannan abubuwan ba abin da Allah bai yi tunda al'amarin yana hannun Allah to shi yasa wanda shakka ta aure shi cikin samantuwan hadisi ko warwarewar alola ko makamancin wannan shi ma'afun anhu har sai ya yi samu yaqini in abin ma ya galibce shi haka zai cigaba da sallarsa to Allah shi mana gafara al-thalith na uku al-hadathu shine yin hadisi wa huwa ma kharaja min ahadis sabil sabilaini shine dukkan abin da ya fita daga cikin ɗaya daga cikin kafafan nan guda biyu alawajihi siha ta hanyar lafiya kun ga da bai ƙara alawajihi siha ba to zai zanto akwai matsala yaya mara lafiyar da ke rihi ke fitan masa ko kuma bawali ke fitan masa ko kuma bayan gida ke fitan masa ba kuma wanda zai taimake shi ya tsaftace shi fatakullaha masa ta'atum sai ji tsoron Allah ya sallah haka nan ku gani to shi yasa kuma da ya ƙara alawajihi siha in dai mutum lafiyayye ne to wannan ba shi halasta ya yi sallah a wannan hali kuma yana da iko sai ya wanke ya tsarkake kansa sannan sai ya ci gaba da ibada wali itiyad da kuma fuskan sabawa kenan banda fuskan da ba a saba ba duk mutumin da kawai yana cikin sallah ya akai sai bayan gida ta fito ya fito mishi ta ba idan mutum yana cikin sallah sai bayan gida fito mishi ta baki ko boli alolin sananan sallar sananan illa kawai yayi amfani da mayani hangici ko sai ya kwace shi ya dungune ya sa ajiyo sai ya ci gaba da sallah Allah ka samu dace Allah shine mafi sani arrabiu na huda al asbabu na daga cikin ababen da ke warware alola akwai al-asbabu kun ga wannan kuma ana takaita mana abun faɗa kuma ne cikin ishmawi da ahlali wa hiya thalatha to su wala asbabu dinnan guda uku ne al-awwal na farko lamsu man tujidul ladhatu shafan wacce za a iya samun jin daɗi wata ka shafi jikin mace baliga jikin mace baliga ko mun kibinta ko mun rashin kibinta na'am ko mun kyanta ko mun rashin kyanta ko mun farin fatanta ko mun rashin farin fatanta ko mun kyanta ko mun rashin kyanta ko mun bokunta ko mun rashin bokunta in dai ta balaga dole ne idan aka tafi jikinta a samu jin dadi saboda wani sinadari ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a jikin mu kai namiji kana da shi ita ma tana da shi babu yanda za a yi ka tunde ta baka ji alama a jikinka ba ko kuma kana sani ko kuma kai tunaninta tunani ya zurfi face sai kaga jin dadi ya zo kuma kamancin haka to idan an shafi jikin macin da ta balaga za a iya jin dadi tare da ita to shi ma alulaya ta warware bisa ga tafsilin da malamai suka yi cikin Ishmawi bilamsi fil adati bisa ga al'ada amma ashe kaga banda inda mutum tsananin ciwo ne rashin lafiya ne yasa sai tafi mace ko likita ta zo ce mishi allura sai ya kama halin likita wannan babu matsala insha Allah ta'ala saboda mene saboda ana fatan Allah da a wannan hali yana matunanin kansa ne babu wani jin dadi ka zaujati kamar mata wal ama da baiwa kaga shikenan su ma waɗanda za a shafin a ji dadi su ne kamar mamalakata imanukum wato matarka da kuma baiwa in kasadar ladzata shi ma idan an nufarci jin dadi wajada haka same ta kun gane ko banda inda ba a nufance ta ba kuma ba a samu jin dadin ba amma idan an nufanci jin dadin ko da ke duma da misin tafsiri ba a nufanci jin dadin ba amma dalilin wani abu kuma da ya shiga tsakanin sai aka ji dadin shi ma alula ta warware kawai ta zo wucewa ne sai dan harare ta gashi yana da alula malam sai ta labka mishi sai ta labta masa mari a fuska ashe kuma hannunta na da bala'in taushi kenan sai ji dadi akwai wani ababe guda biyu sun bada shi ga shan wahala ga warwarewa malam abubuwan da ake faɗa maka fa idan ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara malam sai ka ɗora baki sai ka ɗauka kamar za ta bai yiwa ba awla ko kuma bai samu jin dadi ba aw wajada ko bai samu jin dadin min gairi kasudin ba tare da nufi ba to kun ga ya shiga ranko bai ni fa jin dadi ba kawai yayi mata kallon uku sisi ne sai ta tafi kama shi mai sai shi kuma ya ji dadi al'aura ta biki da sauransu shikenan illa al-qubla sai dai banda kiss fil fami a baki mimin din al-famu ba a mata shadda galibi mukan ce al-famu ando hadha khata ba a mata shadda fa innaha tanqudhu al-wudu'a mutlaqan to waɗannan suna warware alula kai tsaye kawai mutlaqan ya faru ne da nufin jin dadi ko ba nufin jin dadi amma sai aka samu jin dadin fala tura'a fi halladha kun gane ko fala tura'a fi halladhatu wanda yake ba kiyaye jin dadi a ciki ba kenan kumula din da ba kiyaye jin dadi ba to nan babu kumuli wa qauluna zo zai mana sharhin ta'rifin ayi sharhin bayani da ya mana ba wa qauluna maganar mu da muka ce lamsu man tujadu ladzatu bilamsihi adatan shafan wacce za a iya samun jin dadi da ita bisa ga al'ada wato bisa ga dabi'a ihtirazan wannan mun tsare maka ne mimman la tujadu ladzatu karkai tunanin wacce idan an shafe ta ba za a ji dadi ba bilamsihi dalilin shafansa adatan bisa ga dabi'a bisa ga al'ada fa inna halatun qudu alula bai warorewa ka sagiritu kaman karaman yarinya galibi karaman yarinya sai dai ka rike ta kai ta wasa da ita ba wani sha'awa da zaka ji ko kuma dadi da zaka ji sabanin balagaggiya ita wannan sinadarin Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya samar da shi ya fara functioning to amma kuma ya wanda zai tabi yarinya karama kamar ya gaisa da ita ko ya tabi hannunta sai ya ji dadi ya lolan shi kuma ta warware saboda an samu wannan jin dadin illa ne na warwarewan alolan to Allah shi ne mafi sani kasagirati allati la tushtaha kamar karamar yarinya wacce ba a sha'awanta wal mahrami da kuma mata muharrama kal ummi kaman mahaifiya mace muharrama nake son ci kal ummi kaman mahaifiya ai dai a duniyan ci a dabi'an ci a al'adan ci babu wanda zai ce wai ya kama hannun mamansa ne don ya ji dadi a jiki dadi irin na jin jim na jima'i ji wuya akwai dai dadi na zuciya eh ka tafi mahaifin ku ka kama mahaifin ka wannan zaka ji to ba shi ake nufi ba dadi anan na sanyin jima'i da makamancin wannan shi ake tadi wal binti da yarinya wal ukhti da kuma uwa ai yar uwa shakiki ko li abiya to Allah shi kare mu akan samu wanda mahaifin izini da yayinsa kaman wani labari da muka ji mun cikin mutanen kudi ne annan ma ya fara ta baruwa nan jahannam ta baruwa wani kai la halala kutul nabilla Allah Allah ka shiryata da mu Allah kare mu ƴaƴansa fa ina jin babban ita ce yar 13 ne ko 4 ne da kanuwanta a shi duk ya biya lalata yarinya yara mana ƴaƴan shi kuma kai wali yadh billahi Allah shi Allah shirye mu Allah shi kare mu afani nabiyyu masu zakari nafsi masu zakari nafsihi mutun ya shafi al'aurarsa almuttasil bi batni kaffihi wanda yake ya sadi da cikin tafin hannunsa haka aujan baihi janbihi ko kuma gefe haka aw bi batnil asabi ko kuma da cikin yan yatsu aw bi janbai janbihi ma ko da gefen su min gairi ha'irin ba tare da wani shamaki ba amdan sai ya tabal aunansa da gangar domin nan tafin hannu nan shine mahallin jin dadi amma nan bayan nan ba mahallin jin dadi bane bisa ga al'adance sai dai ba zai iya kuma faruwa fa mutun ya tabi bayan ya tabi al'auransa da bayan hannunsa kuma ya ji dadi to wannan alula ta warware to Allah shine mafi sani yanzu to babu wani shamaki ashe kaga idan akwai shamaki wani abu sutura da ya kare wannan babu komai aw sahwan ko kuma da rabkannuwa iltazza ya ji dadi amla ko ku bi ji dadi ba masahu minal kamrati ya shafi al'aras din ta afwan ya shafi al'aras din minal kamrati ta kan al'aura ne kamra shine kan al'aura aw gairiha ko kuma jikin al'auran sai ji dadi to shikenan alula ta warware babu kuma shamaki tsakanin hannunsa da al'aura din wala yantakidu bi masahi alula bi warwarewa da shafan al'aura min fuki ha'ilin ta saman kaman wando shamaki kaman wando ko riga amma fa idan aka shafa kuma aka ji dadin shikenan alula ta warware walau kana khafifan koda mai sauki ne wato ba mai kauri ba wala bil kahkan hati alola bai warwarewa da inda mutum ya fashe da dariya fi salata a cikin sallah saboda kalkacewa da dariya ba shi daga cikin aikin sallah kuma bai da alaka da mene aikin sallah na farko kenan sannan kuma na illa ta biyu idan ya kalkace da dariya to tunaninsa gabaki ɗaya ya koma kan wani abu ne ya bar ubangiji to shikenan sallah ta warware sallah ta warware amma da yake wannan bai da alaka da mene bai da alaka da zatin alola to wannan alola tana nan koda ko mutun yi dariya ne su dubu alolan su tana nan mutun wannan bai fita musu ba wala bi musimar atin farja haka nan kuma alola bai warwarewa inda mace ta shafi gabanta alal mazhabi kamar yadda yake tabbatacce bisa ga wannan mazhaba don wakila yanqudu mutlaqan wani kauli aka ce ta shafa dabirin al'auranta ne kuko cin al'auranta mutlaqan kawai alolanta ya warware kun bance wannan ko na'am wakila yanqudu wani kauli aka ce kuma a'a alolan nata na warwarewa in qabadat alaihi idan ta damki dabirin al'auranta shikenan alola ya warware kun gani mu duba ba dabirin al'auran ne ba illan ba a'a daidai tsakiyan kan al'auranta ne inda ta kan ji dadi to nan inda aka damki al'auran dabirin al'auranta kaga ai zai shafi wannan guri to karke sai ta ji dadi to Allah shi ne wani zani aw altabat ko ta nutsar da yatsanta a cikin al'auranta ai adkhalat yadaha ma'ana ta shigar da hannunta bainan shaf raiha tsakankanin dabarin al'auranta shafrun shafra dabarin al'aura to sai ta cusa hannunta to shikenan al'auran alulanta ya warware wala yantakidu alula bi warwariya in masa zahiruhu idan ta shafi bayan da bayan dabirin al'auranta wala bi masa dubri alula bi warwariya da shafin dubra saboda galibi muhallin dubra galibi al'adabi an ci galibi dubra ba gurin jin dadi bane walal unthayni hakanan kuma marena guda biyu suma idan mutun ya tube su galibi ba gurin jin dadi bane alula ba tawarori ba wala bil in azi hakanan kuma alula bai warwariwa da tashin al'aura min gairi lazzatin ba tare jin dadi ba ashe mafhumul mukhalafa na nuna mana idan har al'aura ya miƙe aka ji dadi to shikenan akwai yawan kari warwarewa alula wala bil lazzati bin nazri min gairi mazin hakanan alula bai warwarewa wala bil lazzati inda ke ba a samu jin dadi ba bin nazri ta hanyar kallo min gairi mazin ko ba tare da fitan mazi ba mutum ya kalli al'auran mace ya ga al'auran mace ko maka mace wannan sai ya zanto al'auran sa bata miƙe ba bai ma ji dadi ba lafiya lau ko kuma ya tafi mace al'auran sa ta miƙe amma bai ji dadi ba wannan babu komai wala bi tafakkuri hakanan zurfa tunani shi ma idan mutum yayi alula ba ta warwarewa ma allazzati tare da jin dadi fi kalbihi a cikin zuciyarsa kawai mun gari in azin ba tare da miƙewan al'aura ba ashe kun ga wannan ko da al'aura ta miƙe to yana da alaka ne da jin dadi yana da alaka da jin dadi to sai mu za Qur'ani to Allah shi sa albarka Allah shi wani jagora ga baki da abinda Allah ya ba mu iko muka daidai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya fahimta ne kuskure ne ba mu ikon gyarawa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك